Babban Director Hukumar ta NAFDAC Professor Mojisola Christiana Adeyeye ya ce ta bayyana haka a yayin zantawa da manema labarai ta kafar zone a yanar gizo inda ta ja hankalin cibiyoyin gwamnati da hukumomi hada da manya da kananan kamfanoni masu zaman kansu da su guji sayar da magani ko allurar rigakafi na cutar COVID-19 da hukumar bata amince da ingancin sa ba duba da cewa a yanzu ne ake kokarin tantance ingancin sabbin magunguna da allurai na rigakafin cutar wanda kuma dole ne a kula da lahani ko abubuwan da za su iya haifar da shi a jikin dan Adam.
Those who fake medicine use the name of already approved medicine to fake their medicines, and the same thing with vaccine. That is why we have to be very, very diligent and at alert, and warn our public, our people, not to order any vaccine online without going through NAFDAC.
Idan za a tuna kwamitin shugaban kasa da ke yaki kan cutar ya bayyana cewa Najeriya za ta amshi kashin farko na allurar rigakafin cutar wanda aka amince da shi mai suna Pfizer da BioNTech a ƙarshen watan Janairu da muke ciki kana gwamnatin tarayya za ta soma baiwa al'ummar kasa allurar rigakafin kafin ƙarshen watan Maris kazalika kwamitin ya bayyana cewa a kashi na biyu Najeriya na sa ran karɓan adadin allurar rigakafin cutar miliyan 42 a kyauta ta hanyar tallafi na Covax da ke ƙarƙashin kulawa ta hadakar kasashe da ke neman rigakafin cutar a duniya lamarin da wani jami'i a hukumar fasakaburi a kasar Aliyu Ibrahim Shira yace gwamnati ce kadai ke da halaki
gwamnatin tarayya ita take da hakkin kawo wannan maganin shi vaccine din ba wai mutane su dinga yada jita-jitan labarin abin da basu ji ba basu gani ba ina da kyau mutane su dinga nazari akan irin waɗannan maganganu da suke zagayawa a cikin kafan yada labaru na social media din saurari abin da gwamnati za ta ce a kai Hukumar NAFDAC ta nuna cewa ita bata san da wannan abu ba to waye kuma ya sani kenan a Najeriya daga baya kuma an zo a dinga ganin laifin gwamnati cewa ko ta kawo maganin da bai dace ba
tsohon shugaban hukumar takaita cututtuka a Najeriya NCDC Professor Abdulsalam Nasidi ya bai wa 'yan Najeriya shawara da haka
shawaran zamu bayar shine kada wani wanda ke son kansa ko ke son iyalinsa ya yadda ko shi ko iyalinsa a zo a ce mishi ga maganin rigakafin COVID za a musayar maka kafin da kudinka ka saya ƙarya ne duk duniya ba kamfanonin da suke sayarwa suke sayarwa jama'a da wannan maganin rigakafin gaba ɗaya hannu da hannu duk komai ta hanyar gwamnati yake bi gwamnatin Najeriya ta alƙawarin cewa za ta samo wannan maganin ta rigakafi kuma za ta ba kowa ba sai da ya biya ko kwabo ba na ɗaya kenan na biyu maganin cewar ita NAFDAC tana aiki akan duk sababbin magungunan rigakafin da aka gano suna aiki kuna kwanan nan za su bayyana wa Najeriya wanne ne ya kamata a saya wanne ne bai kamata a saya wanne ne ya kamata mu kawo cikin ƙasar mu amma maganin nan da muke da ke akwai taron da aka yi na hukumar lafiyar duniya da kuma wata taron da ake kira Covax to duk kasashen da basu da karfi basu da hali sun hadu sun kace to kada bar su baya domin wannan masana'antar su taso su taimaka mana kuma an samu magungunan nan wajen miliyan 250 wanda kwanan nan za su tura wa Afirka
daga ƙarshe dai hukumar ta NAFDAC ta faɗi cewa Najeriya za ta karɓa ta kuma ba da allurar rigakafin cutar COVID-19 a ƙasar amma sai har hukumar ta tantance ta kuma amince da ingancin allurar ga al'ummar kasar wanda sai an bi matakan aiki wajen cimma nasarar hakan Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amerika daga Abuja Najeriya